da yake magana da manema labarai jin kadan bayan duba aikin filin jirgin saman da kenan Abuja mataimakin shugaban kasa Farfesa Mi Oshibajo ya nuna gamsuwarsa bisa wannan aiki
looking at all of this myself respecting it and listening to the consultant
Na zuzzaga da kaina na duba wannan aiki kuma na saurari bayanai daga jami'an da ke sa ido ga wannan aiki da yan kungiyar da ke shi wannan aiki da ma jami'an ma'aikatan sufurin jiragen saman Najeriya gaskiya an yi gagarumin aiki sosai yan kungiyar nan sun yi hoɓɓasa irin wanda muke tsammani kaga dai aiki suka yi ta yi ba dare ba rana za kuma kammala komai da komai kafin jibila raba kamar yadda suka yi alƙawari Shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, Injiniya Saleh Dinoma, ya gaya min cewar ko a halin yanzu jirgi ka iya sauka a wannan filin jirgin.
Yanzu haka da muke magana su hukumar da suke kula da filayen jiragen sama wato Nigerian Civil Aviation Authority sun zo su duba kuma sun nuna mana yan gyare-gyare wanda ba za a rasa ba wanda muke gyarawa amma wannan ba zai hana mu bude filin jirgin sama ko jirage sauka. Saboda haka yanzu a haka din nan mun share an kafa komai a kunna fitilu wala jira ne kawai jirage su sama sauka duk an kammala komai insha Allah.
To yanzu misali in za mu yi abin dalla-dalla a yanzu haka din yanzu nake magana da kai a yau Litinin jirgin zai sauka a wannan filin jirgin sama a yanzu haka.
Yanzu haka akwai jirgin da yake so ya sauka zai iya sauka don filin jirgin sama dai an kammala aiki tabbas.
Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe wani mai yawan tafiye-tafiye na ta jiragen sama.
Ah to alhamdulillah can dama idan aka yi hada da haƙuri irin wannan abubuwan nan za su wuce amma kaga da ne mutane sun yi haƙuri sati shidan nan ba ƙaramin aiki aka yi ba babu dare babu rana ake ta yin aiki tukuru amma gashi alhamdulillah an cimma abubuwan da ake bukata yanzu muna alfahari da abubuwan da aka yi kuma gaskiya abun yana ba mu jin daɗi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.